a yammacin jiya ne sakataren janar majalisar ɗinkin duniya Mr. Antonio Guterres ya ziyarci jihar Bondo a karo na farko inda yake ziyarar sansanin yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri da ake kira Gobio Camp da kuma sansanin da ake ajiye yan ƙungiyar Boko Haram da shi ma ke nan cikin garin Maiduguri. Hannun shirya tun da farko babban sakataren majalisar ɗinkin duniya zai ziyarci garin Bangi da ke karamar hukumar Bama a jihar Bondo wadda daga bisani aka soke ziyarar. Sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya ya kuma ziyarci fadar gwamnatin jihar Bondo cikin zazzauren matakan tsaro inda yan takardar ta zuwari cikin mintuna goma. Ga ma abin da ke cewa
here in Borno, you have already not only understood, but put in place the right approach to fight terrorism. The first, when we fight terrorism, we need to shoot them. When populations do not trust government, they follow terrorists.
Ke a nan jihar Borno na fahimci cewa kurga kun dauki matakin matsalolin daidai ta'addanci idan ka ga ta da za ka harbe shi ne kawai amma a Borno ba haka bane. Gwamnatin jihar Borno ta dauki matakin daidaita wannan matsala sun yi kokarin daidaitawa da amincewa tsakanin gwamnati da jama'a in jama'a ba su yarda da gwamnati ba za su yi bayan yan ta'addanci amma a wannan gaba ta tabbatar cewa da gaske take.
What they really want, of course, humanitarian aid is necessary, but what they really want is that the conditions for them to be able to go back home in dignity and safety are established.
Yace na lura cewa mutanen da suke tsugunne a sansanin yan gudun hijira abin da suke bukata sai suna bukatan barguna da kayayyakin abinci da kuma kayayyakin bukatu irin na yau da kullum amma ba shi bane damuwar su. Damuwar su nan shi ne su koma garuruwan su na tsale cikin mutunci da mutuntawa. Wannan babban yanayi ne kuma muna bukatan hakan a shawar Mr. Antonio Guterres shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zujum cewa
join us in this effort and be our champion and advocate for the Dekker region because this is one of the areas where there is potential to end the devastating human suffering and waste of human life and build back communities with livelihood and dignity.
Yace zan kada irin abin da muke bukata a wurin gashin gini ba so ga zaman gaba gaba wajen mun kasu tafkin jadi saboda wannan yanki na ɗaya daga cikin wuraren da mutane mu suke dogara da rayuwarsu a kuma gina waɗannan wurare don dawo da harkokin rayuwa kamar yadda yake a baya.
We need your support to get the global community to focus on this area where climate change, poverty, ignorance and inequity has combined to create the insurgency.
Muna so kuma kungiyoyin duniya su mai da hankali a kan waɗannan abubuwa abu da ya shafi zaizayen ƙasa da ya shafi sauyin yanayi da talauci da jahilci da rashin daidaiton al'amura su ne suke haɗuwa su haifar da wannan ta'addanci a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Sanadin sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya koma a babban birnin tarayya Abuja tare da sauran tawagarsa. Haruna Daure Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.